Oh yeah, it's PJ Twins.
PraiseZion.com.
Dedicating this song to our beloved dad, late Mr. Jacob Daniel. Although you are no more with us, but it will have been sooner than this. We thank God for the time you had with us. Gara da manya
ima sayabo
kowa da kowa
ima sayabo
domin shi ne
ya isa yabo
in nace Allah
kai ka isa yabo
Allah
kai ka isa yabo
Allah
kai ka isa yabo
in ya sai Yesu ya wanke ni duk munafunci mu gaye Yesu ne ma da garata ya ce fakar mu ji toro gama Allah mu yana nan baba da mama yi masa yabo manya da yara yi masa yabo
kowa da kowa
yi masa yabo
domin shi ne ya isa yabo
in nace Allah
ce ya isa yabo
Allah kai ka isa yabo
Allah
kai ka isa yabo
Yasa inadario yanua.